DJs. You're tuned into BossPrince.com.
Okay. Rawazi kika anzuba musu karara. 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 Rawazi kika anzuba musu karara. 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 Rawazi kika anzuba musu karara. That one I yok balava. They be dancing like the high young baraga. And make a don't reach tarava. Say a dawe ye dawe de sereva. Abinya jao jereva. Kaike isi ki vati magoroba. From Mina down to Bagada. Rawa si ke ka ansu ba masu karara. Karara. Ayo. Karara. Karara. Ayo. Karara. Karara. Ayo. Karara. Rawa si ke ka ansu ba masu karara. Karara. Ayo. Karara. Karara. Ayo. Karara. 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 Rawa si ke ka ansu ba masu karara.
Arbe tada. Kase tada. Duba, Allah rabban da motan da ba wufa. Dudum muna cikin ruwatsa. Dudum muna cikin ruwatsa.
Karara from Kaduna to Lagos to Calabar. Monday, Tuesday da Laraba. Wa ike harara. Come on. Karara from Kaduna to Lagos to Calabar. Monday, Tuesday da Laraba. Wa ike
rawa sike ka an su ba musu karara. 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 Wa sike ka an su ba musu karara. 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 Wa sike ka an su ba musu karara. Hula hula. Da uba ya ku ga jagaba. Hula hula. If not this one go reach Canada. Abin na kai kai. Abin na kai kai. Ko ina. Ko ina. Wallahi. Rawa sike ka an su ba musu karara. 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 Wa sike ka an su ba musu karara. 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 Wa sike ka an su ba musu karara. 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 Wa sike ka an su ba musu karara. 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 Wa sike ka an su ba musu karara.
Yeah. Spark up a lighter.
Boy, boy, boy.